Rundunar 'yan sandan jihar Imo da ke kudancin Najeriya ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga 'yan kungiyar IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra sun kai hari kan wani gidan gyara hali da ke Shira Okigwe a jihar ta Imo, inda bayan halaka wani jami'in tsaro ɗaya, 'yan bindigar ta IPOC suka ba da dama ga tserewar ɗaruruwan 'yan gyara hali. Sai dai kuma hukumomi a jihar ta Imo sun ce mutane 7 ne suka tsere. Bayan dai wannan ta'asa, an nunar cewar 'yan bindigar ta IPOC sun nufi gidan wani ɗan majalisar dattawa, inda nan take suka halbe jami'an tsaron da ke aiki a gidan. Musa Heri Okoye shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Imo.
So what happened? These hoodlums, heavily suspected to be members of IPOC and ESN, they attacked farm settlement yesterday, abducted the correctional service officer in charge.
Yana cewa ne gidan gyara halinka na jihar Imo, muna da wani gida na wucin gadi a garin Okigwe, akwai kuma wata kwata fariyar gona da suke aiki, inda nan ne 'yan bindiga suka kai hari, inda kuma akalla mutane 7 ne suka tsere. Bayan kuma yin awon gaba da wasu jami'ai da ke gidan yarin, tabbas muna zargin 'yan kungiyar nan ta IPOC da yin awon gaba da dimbin makamai da kuma harsa sai. Ko da yake dai cikakken bayani ya kamata ya fito ne daga jami'an gidan gyara hali, domin sanin yawan makamai da kuma harsasai da 'yan bindigar suka kwashe. Kungiyar nan ta IPOC ta sha musanta kai irin waɗannan hare-hare. Ga abinda wani ɗan kungiyar ke faɗi.
IPOC members have been alleged to be behind the attackers of Imo State Prison. From the onset, the Nigerian security officers.
Wannan yana cewa ne sunana Chinaso Nwachukwu. A matsayinmu na cikakkiyar 'yan kungiyar IPOC, na sani cewa akwai tsana ta musamman tsakaninmu da jami'an tsaro, domin kuwa duk wani abu da ya faru sai kaga an zargi cewa mu ne muka kai hari, kuma ina ganin yin haka bata mana suna ne a gida da wajen Najeriya.
Not just in Nigeria, but to the international community.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ba da shawara da kada a yi wasa da irin waɗannan hare-hare. Dr. Abdul Qadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Wato abubuwan da ya faru ba abu ne da yanzu ne ya taba faruwa ba. Gwamnatin Najeriya ya kamata ta tashi a tsaye wajen dakile waɗannan mutane a ta gari a cikin al'umma, domin barinsu da aka yi tun suna ƙananan har suka gawurta suna iya kai hari ga jami'an tsaro. In ba a tashi a tsaye ba, za su iya faɗaɗa ayyukansu zuwa wasu ɓangarori domin sun samu makamai da za su.
Shanin ɓalle gidan gyara hali dai a Najeriya ba wani sabon abu ba ne. A shekarar 2021, 'yan bindiga dai sun fasa gidan gyara hali na jihar ta Imo, inda suka yi jallin fitowar mutane 1,844, inda kuma har kawo yanzu ba a kai ga kama su ba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.